dangi kuna waka anai manaliki anai manaliki mama 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 yugurin ki ya cika amarya za ta je dakin tariya dakin ta dakin ta mama 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 yugurin ki ya cika amarya za ta je dakin tariya dakin ta dakin ta aure 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 mun kaso aure aure soyayya aure 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 mun kaso aure aure soyayya
ala ta
Amada, Amada,
it's that nigga with juicy juicy on that beat, Mega Mix.